More music at houseofsongs.com.
It's Chevy on the beat.
Ubangiji ya le cheni da iko makama shiku zari girma da rashin nuna ego daraja mutunci da rubutu mai ma'ana da mutunari ke biro. And yes they feel my aura da mutun na shigo a duk lokacin da dan adam ya so ya kaskanta ni. Mai tawali'u ya kan dauka gani sananin rayuwa ta so ta jarraba ni na kan sha zafin kuma hakan baya raunan nani. I'm not the type that hesitate to speak up when I need help. I take action every day cause purpose never find itself. It ain't easy, I wonder if this was how my idol felt. More trophies than Danny Alves, more medals than Michael Phelps. What we play the game for, say otherwise to your lying self. Proudly presenting you what these days you can hardly find in shelves.
Tambaiwa haihuwar baiwa ka fefetin daga saiwa bana pasawa da raina dan akwai haki a kaina. Baiwa haihuwar baiwa ka fefetin daga saiwa bana pasawa da raina dan akwai haki a kaina.
Lost but found in the street, of course the Lord is my savior. I'm pretty sure it's safe to say he made me naughty by nature. Fans things to sins I'm on now, but this rapture deserves a Grammy. Kuchewa Kofi Aneto can be locked down in the house. Say they the dalilin chewa big brothers they be ale con. Dafa abinchi ba apron da pariri gana kalkal na sabahai. Dan a government de ne na zana neko. Babandarasin da na koya a rayuwa shine juriya. Domin da an ce mun kafin in sanu a duniya. Sai na zuba dimbin tukiya gashi arziki irin ta naira bai da alaka da namu zuriya. Tun ina zubo rap su tambaya Omo who be that to guy how you hit them up with bars Mado you be back. You can truly rap so what's your dream as a rapper? Sabi well well anti Yankee battle rocking bully Nas Eminem da Jay-Z su zo nema na bana nan su jira. The guy who be laugh
dan baiwa haihuwar baiwa ka fefetin daga saiwa bana pasawa da raina dan akwai haki a kaina. Baiwa haihuwar baiwa ka fefetin daga saiwa bana pasawa da raina dan akwai haki a kaina.
Music at houseofsongs.com.